gari da kirarin yakin rapo mu kashe mu kashe ko mu bari mu kashe mu bari ko mu kashe mu kashe a bari mu kashe kwar ai matsa daga nan sha daga nan gaggauce daga nan yep ni ne Aziz Tony na sanyo kai kamar yanda rana ta sanyo kai lokacin alfashari saurare garin waka yaro ka san ko salau ba dai ba rap ka ce so ai ko tun da aka ga zabo an tarda shi da zanan sa yaro un ko galgashi kake so mun san da tamkar alifu ba un ta un sound parce que le blanc le vert l'orange c'est mon drapeau dans lequel je ne retrouve que mon niche ka san da ta sabu kirkira ai shaho koko mazuru ai ko sai ko tai kirkira agale mun bushiya muke agale mun bushiya muke kai agale mun bushiya muke ba a shin hida mu ai sallah
kira da kirarin yaki mamaki karkarwan mice ruwa amal kuran daga
saboda daga kakkarye na
zaro zaren sarauniya elmangu
mace kaman maza mazan ma
kai ruwa bawa shangoto
ka shigo maza sun yi shiru
ruwa kausa ita gama
su suka fanto ai
ruwa asiya muhammed
shiko da ya buga sai kai makabarta
mu ne mun shigo gari mamaki bus ta shigo gari da kirarin yakin rafo
mu kashe ko mu bari
mu kashe
mu bari ko mu kashe
a bari mu kashe kwar ku kauna mai kwanta to ina na ku kirari za ku koyi ga manya ku kishi ku adalci da ni jarkin ta ci gaba
mu ne mun shigo gari mamaki bus ta shigo gari da kirarin yakin rafo
mu kashe ko mu bari
mu kashe
mu bari ko mu kashe
a bari mu kashe kwar
mu ne mun shigo gari mamaki bus ta shigo gari da kirarin yakin rafo
mu kashe ko mu bari
mu kashe
mu bari ko
mu kashe a bari mu kashe kwar
mu ne mun shigo